sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Hukumomi a yankin Karsan da ke kudancin Ukraine sun bada rahoton kazamin fada da fashe-fashe a jiya Asabar. A cikin sa'o'i 24 da suka gabata, sojojin Ukraine sun kai hari a wurare tara tare da kama wurin ajiyar kayan aikin sojan Rasha da kuma wata ma'ajiyar makamai a yankin Karsan. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin samar da makamashi da na ruwa a kasar, inda aka bayar da rahoton cewa ta lalata kashi 30 zuwa 40 cikin 100 na cibiyoyin makamashin Ukraine, lamarin da ya haifar da karuwar rashin wutar lantarki don kare babban na'urar da ke samarwa kasar wutar daga gazawa. A halin da ake ciki, an gyara layukan wutar lantarki da ke waje tare da sake hada su da tashar nukiliya ta Zaporozhia ta kasar Ukraine kwanaki biyu bayan katsewar wutar lantarki a lokacin da hare-haren Rasha suka lalata manyan layukan wutar lantarki, in ji hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa IAEA. A ɗaya bangaren kuma, a karan farko Iran ta amince jiya Asabar cewa ta baiwa Rasha jiragen yaƙi marasa mutuki, amma ta ce an tura su ne kafin yaƙin Ukraine, inda Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan tashoshin wutar lantarki da kayayyakin more rayuwa na fararen hula. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amiruddin ya ce an yi jigilar jirage marasa matuki kaɗan 'yan watanni kafin mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairu. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Tehran da yin ƙarya, yana mai cewa dakarun Kyiv na harbo aƙalla jirage marasa matuki 10 a kowace rana. A cikin cikakken martani da Iran ta bayar, Hussein ya musanta cewa Tehran na ci gaba da samar da jiragen zuwa Rasha. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya kai hari cibiyar horar da sojoji da yammacin jiya Asabar a kudancin Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia, inda ya kashe mutane tara tare da jikkata wasu. Jami'an tsaron da suka zanta da muryar Amurka ta wayar tarho da sharaɗin sake sunan saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai sun ce an kai harin ne a kusa da sansanin sojoji na General Dakhavadan, kuma wasu da aka ɗauka aikin soji na daga cikin waɗanda suka mutu. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin, inda ta ce ɗan ƙunar baƙin wakenta ya kashe sojoji 100. Kafofin yaɗa labaran cikin gida sun ce an kashe mutane 15. Babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnati game da harin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan masu fafutukar kare muhalli sanye da fararen kaya sun mamaye wani yanki da aka ajiye jiragen mutane a filin jirgin sama na Schiphol a birnin Amsterdam, kuma suka dakatar da jiragen daga tashi ko tafiya na tsawon sa'o'i ta hanyar zama gabansu a jiya Asabar. 'Yan sandan soji sun kutsa kai, kuma an gansu suna kwashe mutane da dama daga cikin masu zanga-zanga a cikin motocin safa. Sama da masu fafutuka 100 ne aka kama, kamar yadda kafa yaɗa labarai ta ƙasa NOS ta rawaito. Zanga-zangar dai wani ɓangare ne na wata zanga-zangar da aka gudanar a ciki da wajen tashar jiragen sama da ƙungiyar rajin kare muhalli ta Greenpeace and Extinction Rebellion ta shirya a ci gaba da tattaunawar da ake kan sauyin yanayi a taron COP27 a Masar. Ba a bayar da rahoton jinkiri ga jiragen kasuwanci ba. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya ce biranen ƙasar Iran suna cikin ƙoshin lafiya bayan abin da ya kira rashin nasarar yunkurin da Amurka ta yi na maimaita boran ƙasashen Laraba a Jamhuriyar Musulunci ta Iran a shekarar 2010.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A yau shirin ya dawo gida Najeriya daga kasar Ghana. Zan hada ku yanzu da abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya wanda zai bayyana baki da suka samu shigowa zauren. Sannan ya gaya mana maudu'in mu na yau. Nasiru gare ka.
To jama'a barkanmu da shigowa wannan zaure wato zauren VOA da muke tattaunawa yawanci da muna yin abun nan a nan Abuja wata kafin sashen wasan na muryar Amurka ya bada dama wasu kasashe ma na nahiyar Afirka su rika shirye wannan shirin. An shirye wannan shirin a wasu kasashe kamar Jamhuriyar Niger, an shirye a Ghana, ina jin anya Kamaru. Yau kuma mun sake wata kila zagaye ne saboda muhimman abubuwa da suke ta faruwa a Najeriya. Mun dawo nan babban ofishin muryar Amurka na Abuja saboda gudanar da wannan muhimmin taro da sashen Hausa na muryar Amurka ke jagoranta ta ga ci kwararru domin su tattauna kan muhimman abubuwa da suke faruwa a tarihin Najeriya da kuma sauran ma zan iya cewa sassan nahiyar Afirka in ma ya shafi duniya gaba daya in Allah da kan tattauna a wannan zaure. A wannan karo darasin mu shine dokoki 44 da majalisun dokokin Najeriya na jihohi suka ki amincewa da su. In za a tuna majalisar dokokin tarayya wato ta hada da majalisar dattawa da majalisar wakilai sun kammala amincewa da dokoki 44 da suka shafi tsarin su shine sai an samu 2-3 na majalisun dokokin jihohi sun amince ne sannan su zama doka. Cikin ko waɗannan dokokin akwai abin da aka dade a Najeriya kamar misali bawa kananan hukumi damar cin gashin kansu na daga cikin waɗannan dokokin waɗanda kuma zan iya cewa jihohi guda 11 ne kacal a cikin jihohin Najeriya 36 suka amince a yi wannan. Don haka jihohi 25 gabaɗaya sun ce sam amma sun ba da wasu dokoki ko sharuɗa da suka ce sai an cimma su ne sannan za su iya amincewa. Sharuɗan nan sun haɗa da sai an ƙirƙiro rundunar 'yan sanda ta jiha. Sharaɗi na biyu akwai a kafa hukuma zan ce majalisar kula da harkokin shari'a ta jiha. Wannan ma cikin kudurorin kenan. Sannan kuma akwai tsari wanda suke so a bi na bada damar hanyoyin da za a iya tsige manyan shugabanni na majalisun dokokin jihohin. Wato ina jin wani tsari ne da suke so a bi wanda zai zama akwai yar tirjiya ko dan wahala ba wai kawai gobe a ji cewa an cire kakakin majalisar dokoki na jiha ko wani daga cikin manyan shugabanni na majalisun dokokin na jihohin ba. Su kansu majalisun dokokin jihohin na bukatar su samu cin gashin kai wato su samu gudanar da harkokinsu na kashe kuɗi a rika tura musu kuɗin su kai tsaye kamar yadda majalisar dokokin tarayya take aiki. Idan sun samu wannan ya nuna sun tsira daga babakire na gwamnoni da ake zargi kenan. Da haka majalisar dokokin jiha tana da yanci ta yi abin da take so kamar yadda majalisar dattawa da wakilai ke da irin wannan yanci a nan matakin tarayya. Mun yi sa wannan zaure muna da muhimman mutane da suka dace su tattauna wannan darasin da za mu tattauna da su waɗanda suka hada da shi barista mai nasara Kogo Umar wanda ƙwararre ne. Kullum muna faɗa cewa shi ya haddace tsarin mulkin Najeriya aya zuwa aya, sakin layi zuwa sakin layi. Ba ma tsarin mulkin Najeriya, akwai tsarin mulki na ƙasashe wajen guda 7 waɗanda ya haddace su da kansa nan. Sannan sai muna da babban bako a wannan taron wanda ya sha gwagwarmaya kan harkokin majalisun dokokin jihohin nan. Kuma kazalika bayan ya yi shugaban majalisar dokoki na jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya, kazalika kuma ya shugabanci ita wannan kungiyar da ta rubuto wannan dokar wato kungiyar shugabannin majalisun dokokin jiha wato Speakers Forum ta Najeriya baki daya. Ya yi gwagwarmaya iri-iri har ma a sanadiyar wasu ayyuka na wannan kungiyar ta ƙasa ake so a tsige shi daga mukaminsa amma ya samu da ya gama lafiya ba a tsige shi ba. Wato Right Honorable Inuwa Garba. Right Honorable Inuwa Garba sai dai kuma dan jam'iyyar babbar jam'iyyar adawa ta PDP amma ba ita muka zo tattaunawa ba, mun zo ne don mu yi wannan dokokin.
Ba shi ya kafa wannan kungiyar ba ma
ko? Shi ne ginshikin kafa wannan kungiyar. lafiya ta waɗannan shugabannin majalisun dokokin jihohi dan mu ban ma fara sanin kungiyar ba sai lokacin da yake jagorantar ta. To yanzu kuma kakakin majalisar dokoki na jihar Bauchi Alhaji Suleiman shike jagorantar wannan kungiyar. Ya mana alƙawarin zai zo da kansa ko ya turo wakili amma muna jira jiharin su. Sannan sai muna tare da Alhaji Isiyaka Hassan wanda baba na gode wanda shi kuma dan gugurmayar harkokin siyasa ne mai lura da al'amuran yau da kullum ne wanda yana wannan zaure. Sai ma kuma ga wani ma dan gugurmayar Alhaji Abdullahi Garba Gombe wanda ƴan Gombe suka fi sani da baba dan gai wanda tsohon sakatare ne na narkakkiyar jam'iyyar adawa ta AD wato Alliance for Democracy wace ba a magananta yanzu. Sai kuma babban zaure muna tare da sauran manyan baki da suka hada da sabo Imamu Gashiwa dan jam'iyyar NNPP daga ganin hularsa ma ba sai an tambaya ba. Muna tare da Mama Balaraba wace yar gugurmaya ce uwa ce a kungiyar maabota kafafin yaɗa labaru da cigaban ƙasa. Sai kuma muna tare da injiniya Magaji Muhammad Yaya wanda dan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya kuma kazalika yanzu memba ne a kwamitin yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar wato Bola Ahmed Tinubu. Sannan muna tare da Malam Saminu Dauda wanda kawai shi zamu zayyana shi da ɗan Najeriya ne kawai. Saidu Sambo Kaftan wanda shi shugaban wata kungiya ce mai gugurmayar nemawa marasa galihu ilimi yara masu gararan bakan tituna yana da kungiya da take kula da wannan sashin. Sannan kuma a nan muryar Amurka muna tare da shugabar wannan office sashin Hausa wato Hajiya Madina Dauda na Dabo. Sai sauran ma'aikatan wannan sashi irin su Baba Karami da aka fi sani kenan amma Saliwa Wolu Saliwa sunansa shine zai kula mana da na'urorin yaɗa shirye-shirye kai tsaye. Sai kuma shugaban ɗakin shirye-shirye na wannan gida wato Benjamin Ogagon muna tare da shi a wannan zaure. Sai sauran wakilan sashen wasu na muryar Amurka irin Shamsiyya Hamza Ibrahim irin su Hawwa Umar irin su Halima Abdurauf. To ina jin sauran ma watakila suna nan tahuwa. Zan ba da abun magana ga ita Hajiya Madina Dauda don ta miƙa abun magana. Watakila ina jin za mu fara da Right Honorable Inuwa Garba ne wanda ya yi magana. Daga nan in mun zo abu da ya shafi doka sai mu ga to yanzu kuma daga ina tunda yanzu dai majalisun an samu 25 sun yi rinjaye sun hana wannan dokar wucewa. Sharuɗan su dole sai an cimma ne ko kuma a bari sai an sake sabon zaɓe ne an sake sabon zubi a ga ko za a iya mai da waɗannan dokoki a sake yin nasara. Shi wato barista mai nasara Kogo Umar ina ga zai mana wannan bayani. Hajiya Madina Dauda zauri na hannunki.
To madalla Alhaji Nasiru Adamu Alhikaya da abokanan aiki na da ke wannan zaure a yau na ma kowa da kowa maraba da zuwa. Wannan kwamiti da majalisar dokokin ƙasa ta ba dama na gyara kundin tsarin mulkin ƙasa wato ba yau suka fara ba, an fara tun daga shekara 2003 aka yi a 2007 aka yi a 2011 aka yi a 2015 har zuwa 2019 wato a takaice dai ya zuwa yanzu wannan shine karo na 5 da za a yi kokarin gyara waɗannan bangarori a kundin tsarin mulkin ƙasa da suka damu ɗan Najeriya. To abun mamaki ne a ce a karan farko kungiyar kakakin majalisu ta Najeriya ta aikewa wannan kwamiti da ya hada da mutane 44 su kansu a majalisar dokoki. Majalisar dattawa na da mutane 22 a ciki, majalisar wakilai na da mutane 22 a ciki. Shine kadai kwamiti mafi girma a majalisar dokokin ƙasa saboda muhimmancin da aka dora akan kundin tsarin mulki da kuma gyara duk abinda ya shige wa 'yan ƙasa duhu. To sai kungiyar kakakin majalisun jihohi suka rubuto takarda ga wannan kwamiti a karan farko cewa su ma fa kafin su kai ga ma duba waɗannan dokoki har su kai ga amincewa da su a kai ga ma sa hannu saboda 'yan Najeriya su amfana su ma fa suna da buƙatu. Kamar yadda Malam Nasiru ya riga ya zayyana su guda hudu ƙarara dole ne a ba jihohi dama su kafa 'yan sandan jihohi. Wannan shine na farko da suka bada. Na biyu suka ce dole ne a ba su dama su kafa kungiyar duba bangaren shari'a wato State Judicial Council. Ana da National Judicial Council a ƙasa
to su a basu dama su ma su kafa tasu sannan kuma a ba majalisun jihohi cin gashin kai sannan kuma a basu dama wato su ne sai lokacin da suka ga dama in har aka samu ana neman sauya wani babba mai mukami ko wani dan majalisar jiha to su da kansu ne suke da izinin su abin su to waɗannan abubuwa sun dami ƴan ƙasa saboda haka wakilan su ne mu fadakar da mutane mu kuma gaya musu yadda abubuwa suke honorable inuwa batun kafa ɗan sandan jiha kai majalisar nan ka san kuma yadda yin dokokin nan suke shin kana ganin a yanzu a wannan ƙasa ya kamata majalisun nan 25 su nemi wannan izini na kafa ɗan sandan jihohi
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina ga wannan tambayan ina cikin wanda suka fi dacewa da amus tambaya ka wanda ya shafi harkokin majalisun dokoki na wannan ƙasa Najeriya domin na fara harka na gyaran kundin tsarin mulki tun daga 2003 lokacin da nake dan majalisa na sake nazo ina cikin memba na wannan conference of speakers daga 2007 zuwa 2011 wanda ni ne coordinating jihohi guda 6 na arewa maso gabas a wannan committee na wancan lokacin wanda distinguished senator Ike Kwaren Madu ya zama shine chairman na gyaran kundin tsarin mulki 2011 zuwa 2015 ina speaker na jihar Gombe kuma ina chairman na wannan gabanmiyar kungiya na shugabannin majalisun dokoki na Najeriya aka gama nazo ne ina mai bada shawara na musamman a National Assembly office na mataimakin shugaban majalisar dattawa akan harkokin siyasa a majalisan dattawa na Najeriya to Ajiya Madina a hali da irin wannan kasa take ciki abubuwan da suka faru na sa ka'ida ni ma bisa ga irin ka'ida da nake da shi a matsayina na shugaba matsayina na dan siyasa matsayina na dan Najeriya mai kishin in ga an gyara abubuwa ina ga kaman an yi wa demokradiyya fyaɗe an yi wa ƴan Najeriya rashin adalci domin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya nan da aka ce za a yi dukiyar Najeriya ake dauka ha wa waɗannan komitoci a kashe su domin a yi dokoki da tsare-tsare wanda za su ba da dama a gudanar da abubuwan da za a mulki al'ummar Najeriya da su don su samu sauƙi idan ya kasance sai an sa condition ni sai amini abin da ya shafe ni kafin in yi abin da ya shafe ƴan Najeriya ina ga wannan ba adalci ba ne ban goyi bayan wannan ba ban yarda da shi ba kuma ba adalci ba ne ba gaskiya ba ne kuma duk wanda yake shiga a Najeriya ni inda ya san ni da irin wannan ka'idar ya kuma san ni da tsayawa kan abin da nake ga shi ne interest ɗin al'umma number one kafin interest ina ko interest ɗin jam'iyyata maganar state police kowane bangare ko kowane al'umma sun yi fassara shi da irin tunaninsu akwai wanda ba sa so a state police saboda gani yadda gwamnoni suka dawo kananan alloli a jihohinsu suna ga idan aka ba wa gwamnoni ƙarin ƙarfi akan wanda suke da shi wanda sun fi ƙarfin kowa sun fi ƙarfin komai a cikin da'irar demokradiyya na Najeriya a ƙara musu za su yi 'yan sandansu to ƙarshenta abunda gwamna yake so in ya ga dama numfashi ma ya zaba mai irin wanda za ta yi domin a yanzu ma da ba su da 'yan sandan kansu ga yadda wasu gwamnoni suke yin zalunci suke cin zarafin mutane suke yin abubuwa da ba su daidai da adalci ko tsari ko shugabanci na adalci ba a kowa da suke ga to idan aka yi wannan gwamnonin jihohin karyanta wasu bangare su yi amfani da shi a matsayin hanyar da za su bi domin yadda suke agitation a ɓalle Najeriya a yi waye waye to maganar yin 'yan sanda wa jihohi a ƙarƙashin gwamnoni na jihohi wannan yana da babban question mark wa ɓangaren tsaro na Najeriya wa ɓangaren 'yan siyasa na Najeriya wa ɓangaren zamantakewar Najeriya ta a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma musamman irin wannan hali da Najeriya take da crack ta ko ta ina akwai da suna goyon baya bisa ga abubuwan da suka sani na iya ilimin su akwai da ba sa goyon baya bisa ga abubuwan da suka sani na sanin wasu abubuwan da bai zama ilimi ga kan kowa ba so akan wannan na bari ni ina da na personal reservation amma idan al'ummar Najeriya ko da za a yi shirin fitina ba a fata idan al'ummar Najeriya suka ce shi suke so to a tsari na mulki a tsari na demokradiyya a tsari na adalci a tsari na dan majalisa a matsayinsa na wakili abunda al'umma suke so is paramount shine number one kuma shine priority abubuwan da kika irga akwai abubuwan da daga jinsu ba ai majalisa ne suke so ba gwamnoni ne kamar maganar 'yan sanda na state magana ne na gwamnoni kamar maganar judicial council domin an tashi ko interpretation ko abinda ya samu judicial shi ba da tafi ne sanin wannan dollar ne sanin suna ga za su samu absolute control akan yin doka kamar yadda su abinda gwamna yake so shi za a masa majalisa ya kasance kuma abinda yake so shi za a masa bangaren kula da shari'a
da waɗannan bayanai na tsohon kakakin majalisar jihar Gombe honorable Inuwa Garba zamu dakata a yau sai makon gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Salisu Shehu Ashaka da Rayo Binni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni, muna tare da wani malami ne mai tallan guru. Malam ko menene sunanka?
Muftar. Muktari
malam Muktari to malam Muktari kaman daga wace jiha kake a Najeriya
ina jihar Kebbi
okay daga jihar Kebbi kake a cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma
ina karamar hukuma a birnin Argungu
a birnin Argungu to gashi nan na ga kaman kaina sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja wani binni ne da ake ganin kaman binni ne kawai na ma'aikatan gwamnati ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan kananan sana'o'i kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro
gaskiya alhamdulillah bakin gurgurdo dai muna samu abin da muke biya mu kan bukatocin mu bakin gurgurdo alhamdulillah mun gode Allah
to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu bane na boko
gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gurgurdo dai layi kware kwa
to menene baka sha'awa da zuwa birnin Abuja
to gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki ina daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samu abin da suka ji da shi lahiya
ko wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu
gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1000 a wuni to nan Allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu 2000
to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne
gaskiya wannan kallan zai kai naira 700 zuwa 10
to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa
to wani lokaci kana ka samu 6000 4 8 duk kana samu a wuni daya wani lokaci zaka samu mafiye da haka din
to binnin Abuja wani binni ne mai wahalan sha'ani in da kai maganar wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganar muhalli gurin zama kaman a ina kake zama a wannan binni na Abuja
ina zama a cikin area a Sokoro wajen AIT junction ina cikin wannan line
to kaman kana haya ne ko ku kana zama ne a wani gidan wani dan uwa
yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu amma ina zauna a wurin
to kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida Argungu
kaman misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan da sai in koma gida
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale Ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.